grass looks like easy street, there is danger at your door. Then the suicide man made of your mind. Choice, my friend, never take my advice. You know all the rules by now, and they're fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Oh, what I want to know, will you come with me? Goddamn!
Da 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 da